Da wannan ne al'ummar musulmin jihar Maradi suka gudanar da ibadar idin sallah karama wadda dubun dubatar al'ummar Maradi suka halarta a bakin kofar gidan mai martaba Sultan Ali Zaki bayan an kare sallan ministan birane na kasa Malam Kasim Mukhtar yayi barka da sallah ga al'ummar jihar Maradi.
Ubangiji Allah ya karbi ibadar mu. Allah ya sa mun yi wannan azumi gabaki daya cikin sa'a kuma babban kira shine mutane su ci gaba da addu'a domin Allah ya tsare kasar mu. Ubangiji Allah ya sa wannan damuna ya kasance damuna ce mai alkhairi kuma ina ma al'umma ta jihar Maradi gabaki daya mutanen karkara da mutanen birni ina musu barka da sallah. Allah ya maimaita mu cikin imani, Allah ya maimaita mu cikin koshin lahiya.
A dai wajen gwamnatin jihar Maradi ya miƙa sakon shugaban kasa ga al'ummar jihar.
To alhamdulillahi yau Allah subhanahu wataala ya gwada mana ƙarshen watan azumi kuma mun yi sallah lahiya. Muna kai gaisuwa ga duka jama'a jihar Maradi, muna musu barka da shan ruwa kuma muna musu barka da sallah kuma muna isar musu da sakon shugaban kasa da sakon gwamnatin shi duka gaba daya. Sakon shine fatan alheri da zaman lahiya kuma da fatan damana mai albarka. Shugaban kasa yana fatan wannan azumin da aka yi, wannan bautar Allah da aka yi, Allah ya bamu sakamakon ta duka gaba daya jama'an Nijar. Kuma ni kan kaina ina yi ma mutane duka na jihar Maradi da musulmi duka gaba daya fatan alheri. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki na wannan matsaloli na tashin hankali da matsaloli na tattalin arziki.
To sai dai al'umma sun gudanar da bikin sallar cikin halin rashi.
Bismillahi. Lamarin wannan na yanzu yayi tsauri sosai fiye da ta kamata. Kuma yaro babba kowa san abin da yake ciki. Nigeria, Niger, ina ne duka shekarun da ake yi. A gaskiya ana dan samun matsala amma babu kamar wannan shekarar. Bismillahi. Kowa masu kudi da masu iko da kowa babu wanda bai kuka ba.
Alhamdulillah wallahi an gode ma Allah. Da bakin gurgurda abin da Allah ya ba mu ya ba mu mun kuma gode. Allah maimaita mana. Allah ba mu kwace hankali cikin kasar mu da albarkar Qur'ani.
Alhamdulillah Allah maimaita mu.
Oh wani hali ku kai wa ga sallah ana cewa bana al'umma ba su da kudi da ci da yaya ta bangaren
lalle wannan kuma gaskiya rishin kudin nan ma shi kowa ne. Da mai shi din ma na kuka to ga wanda ba da shi hotsiya.
A ƙarshe dai al'umma sun yi fatan Allah maimaita mu cikin alkhairi. Abdulhadi Musa sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga maradin Jamhuriyar Nijar.